أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله إذا ما تجي قبل كراتين للتاهم ممي البركة شيني نخبة الفكر الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى أبن دي ساتن دي قباتا Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala ya ba mu bayani akan siyagil ada abinda ake cewa siyagil ada sigogi na bada hadisi daga cikin wanda malaman hadisi suka gindaya ake amfani da su mun kare su duka mun ga hukunce hukuncen su yau sai zai mana bayanin khatima cika maki ce wanda na karshe ita ce khatima wanda ina tunanin zan mu yi da sata gaba daya eh abubuwan da ya kawo a cikin nan a cikin khatima kinnan abun da ya kawo cikin khatima kinnan abubuwa ne wanda sun shahi gaskiya wanda ya kasance yana da ido a cikin ilimin mustalahul hadis sai sha bazan tsaya bata lokaci wajen dogon bayani kansu dan mun yi bayanin su mafi yawancin su a cikin at-taqribu taysir na Imam An-Nawawi da Al-Muqiza ta Al-Imam Az-Zahabi dukkan su mun yi bayani mai yawa akan su kuma abubuwa ne wanda sun dan zurfafa a cikin ilimin mustalahul hadis mutum ya ji dai wanda yake mustawa na ƙasa ya fahimci wasu abubuwa amma ba duka ba yake cewa minal muhimmi na daga cikin abu mai muhimmanci ma'rifatu tabaqatu ruwa sanin martaba ta marwaita wa mawalidihim da gurin aihuwa su ma wanda ya kasance mai karanta ilimin hadisi ne wajibin shi ne ya san tabaqa ta marwaita an ce rawiwa ne ya san tabaqa shine sa'annu suwaye sa'annin shi suwaye zamani da shi wani lokaci aka aihe shi wa mawalidihim lokacin da aka aihe su sanin ilimin tarihi wajibi ne ga malamin hadisi wa fiyati mafi yawanci zau ga muna cewa wani yanda ya rasu shekara ta kaza wannan yana da muhimmanci dole ne a cikin ilimin hadisi sanin wannan zai sa ka san wani lokaci aka yi malamin suwaye daliban shi suwaye malaman shi suwaye sa'annin shi wa wafayatihim da lokacin rasuwar su wa buldanihim da gariruwan su duka wajibi ne wa ahwalihim da halayen su mutanen kirki ne ko kuma ta'dilan wa tajrihan wajen adaltawa da wajen jarrahawa mai rauni ne ko mai inganci ne sika ne ko da'if ne duka wannan wajibi ne wa jahala sawa'un majhul ne majhulul ayni ko majhulul hal ne duka wajibi ne malamin hadisi ya san da wannan wa maratibul jarhi wa aswa'iha yace maratibun najrhi matsayi na raunana marawaici kuma da mafi munin raunanawa shine alwasf bi af'ala amma marawaici siffa da cewa siga ta zo akan af'ala ka akzabin nas kama a ce akulanun akzabin nas wane yahi kowa ƙarya ƙarshe ne a ƙarya kenan kaga wannan shine ƙarshen siffar da za a bashi ta raunanawa summa dajjalun sannan a ce wane a idujan ne wannan akwai su marawaitan da martaba su ta kai wannan siffa ake amfani fulanun dajjalun minad dajajila aw wadda ko kuma wane mai kirkiro ƙarya ne aw kazzab ko tatattan makaryaci ne bi sigatul mubalaga ba kazibu ba kazibu mai ƙarya kazzab kuma mai kyawun ƙarya wanda ƙarya ya gwanince tatacce ne a cikinta wa ashaluha mafi sauki saukinta a ce layyinun fulanul layyinul hadis ibn hajar ya ambata ko so ɗaya ne cikin bulugul marama ga wani marawaici hazal hadis fihi linun rauni ne amma bai kai wa ancan na farko ba aw sayyul hifz ko kuma a ce mai mummunar harda ne kaga ba ɗaya bane da wanda aka ce tatattan makaryaci ne da wanda aka ce harda shi ce wata da kwari aw fihi adna maqal ko kuma a ce akwai yar magana kan wani kenan wannan yana nuna akwai rauni a bincika wa maratibu ta'dil martabobi na adalta marwaici kuma wa arfa'uha mafi daukaka su shi ma alwasf bi af'al kamar wancan wanda shi ma a sifan tashi da cewa af'al a ce mishi mafi kaza to shi ma wannan shine a ce mishi mafi kaza af'al kenan kama a ce ausaqun nas wani shine mafi ingancin mutane summa ma ta'akkada fihi bi sifati aw sifatayn ko kuma wanda aka akkada shi da sifa ko sifa ɗaya ko biyu kama a ce siqatun siqa wannan shine ƙarshen sifar da za a ba marawaici aw siqatun hafiz aw siqatun mutqin ko makamanta wannan wa adnaha mafi ƙarancin ta ƙasa da wannan ma ash'ara bil qurbi min ashal at tajrih abinda yake kasar yake nuni da kusanci game da rauni amma bai kai wancan ba akwai yana da ƙarhi mutun ne mai inganci amma siffar shi bata kai ta wancan ba da aka ce ausaqun nas ko wanda aka ce siqatun sabatun ko wanda aka ce siqatun mutin ko siqatun hafiz shi yake bima fulanun ausaqun nas wannan maratibul ta'dil ne yake zana wanda sananu ne wajen malaman jarhu ta'dil kama a ce shaykhun wanda ke bi mishi a ce shaykhun martaba ce ta uku kenan martaba ta uku a wannan zanan da ibnu hajar yake mana wa tuqbalu tazkiya kenan nan gurin shaykh in muka ji ana cewa shaykh da Hausa sabanin ki a wajen sauran malamai a wajen malaman hadisi an hadi an san martaba ce ta uku an san me ake nihi da ita wa tuqbalu tazkiya min arifin bi asbabi ha ce tsarkake marawici ana amsar ta ga wanda ya san sababinta ko da cikin malamai na hadisi ba kowanne bane zai ce wani mai rauni ne wani mai inganci ne a amshi magana shi la sai wanda ya kasance masani ne gami da wannan fannin kuma da sababban al-jarh wa ta'dil walau min wahidin alal asahi ko da mutum ɗaya ne ya raunana ko ya inganta war jarhu muqaddamun alal ta'dil jarhu jarhi ana ga raunanawa ana gabatar da ita akan adaltarwa idza sadara mubayyana in tazo da bayyanawa min arifin bi asbabihi ga wanda ya san sababban masalan an ce wannan marawaicin wani ya ce siƙa ne wancan ya ce siƙa ne to kuma sai aka samu wani ya ce mai rauni ne to wanda ya ce mai rauni na in ya faɗi sababin raunin magana shi ita ce abin amsa dan ya faɗi sababi kuma da sharadin ya kasance shi kin masanin sabubban jarh wa ta'dil ne fa in khala an ta'dilin qubila idan ya kaita gami da ta'dili qubila mujmalan alal muqtari sai a amshe shi kawai akan magana mafi inganci dinda akwai sabani kan masala idan an samu wani marawaici ba a samu ba wanda ya inganta shi ba wanda ya ce adali ne to za a dauke shi kawai ayi amfani da shi a matsayin adali ne matukar ba a samu wanda ya raunana shi ba wannan mazhabin ibnu hajar kenan da ya zaba dan akwai sabani kan masala ibe al-imamu az-zahabi ya kawo ta a cikin littafin shi tattawan shi masu yawa ma'rifatu kunul musammina yace sanin al-kunyar wa'anda aka ba ma suna wa asma'il mukannina da sunayen wanda aka ma al-kunya a cikin marawaita akwai wanda an ce mishi masalan Muhammad ibn Abdullah to wajibi ne ka san kuma wace al-kunya ake mishi ana ce mishi Abu Abdurrahman ko Abu Isa ko Abu Fulan dole ka san wace al-kunya ake mishi dan in wani guri an ambace shi da al-kunya shi ka san ko wane ne kai zamana kai sunan shi kawai ka sani baka san al-kunya shi ba daga inda aka ambace shi da al-kunya shi an baka ruwa shikenan wa asma'il mukannina kuma da sunayen wanda ake ba al-kunya akwai wanda sun shahara da al-kunya su kamar masalan Abu Huraira ko kuma a ce Abubakar to wajibi ne ka san meye sunan shi dan ka aje wani ambace shi da sunan shi na asali kai kamar ka kasa sanin waye ake nihi wa man ismuhu kunyatuhu da ma wanda sunan shi ita ce al-kunya shi kama a ce masalan sunan shi Abubakar kuma ya aihi da Bakar ake ce mishi Abubakar in kenan sunan shi ne al-kunya shi wa man ikhtalafa fi kunyatihi da ma wanda an yi sabani kan al-kunya shi wasu ce mishi Abu Abdullah wasu ce mishi Abu Abdurrahman wajibi ne duka san wannan wa man kasurat kunahu aw nu'utuhu da wanda ke da al-kunya mai yawa ko kuma siffar shi nu'ut shine siffa wanda ana kiran shi da Abdullah ana kiran shi da Abu Abdurrahman ana kiran shi da Abu Isa dan duka diyan shi ne to wannan wajibi ne ka san al-kunya nawa gare shi duka wannan wajibi ne wa man wafaqat kunyat ko kuma siffar shi ko a ce Humayd ad-Dawil Humayd dogo wajibi ne ka san shi wa man wafaqat kunyatuhu ismu abi da wanda al-kunya shi ta dace da sunan ma'aihin shi wannan duka mun je sharhin nuzhatun nazar ibnu hajar ya sun huda sharhi akan maganganun da kuma amsila da dama mai bukata in ya koma zai ga sharhin ban mu tsaya dogon bayani awil akas ko kuma akasin wannan wanda al-kunya shi ta dace da sunan baban shi sunan shi Abu Abdullah ko baban shi sunan shi masalan Abubakar kuma sunan baban shi ma Abubakar kenan yace Abubakar ibnu Abubakar ko kuma akasin wannan au kunyatu zawjati ko kuma al-kunya shi sunan al-kunyan matar shi shi ana ce mishi Abu Abdurrahman matar shi ma ana ce mata Ummu Abdurrahman akwai sir dama akwai wani babban malamin hadisi wanda ya zabe na cikin malaman sahabbai wanda al-kunya su tazo daidai da tahi ne dan karami wanda al-kunya su tazo daidai da su al-kunyan matar shi wa man nisaba ila ghayr abi da wanda an nasaba shi zuwa ga wanda ba baban shi ba kama ibnu ulayya ulayya kin ba baban shi bane kawai ne dibin cha baban shi ne uwar shi ce ulayya in aw ghayru ma yasbuqu lil fahmi ko kuma abinda ba za a iya fahimta ba duka kuma wannan da kai ko littattafai duk wannan fannin da yake ambata komai gaba daya a rubuce yake ba wai da kanka bane zaka fahimci abin ko wanne akwai littattafai ba littahi ba a cikin fannin kuma yadda zai ishara wa man ittafaqa ismuhu wa ismu abihi wa jaddi shi yasa ilimin hadisi kama yadda wani malami yake cewa zakarun la yuhibbu illa zukur namiji ne ba wanda ke kutsa cikin shi sai namiji rago bai shiga cikin shi wa man ittafaqa ismuhu wa ismu abihi wa jaddihi da wanda sunan shi da sunan baban shi da kakan shi yazo daya da sunan shi da sunan baban shi da na kakan shi a ce masa Muhammad ibnu Muhammad ibnu Muhammad kamar yadda yake ga sunan ibnu al-Jazari shine sunan shi sunan ibnu al-Jazari sunan shi kenan Muhammad ne har uku a jere aw ismu shaykhihi ko sunan malamin shi wa shaykh shaykhihi da malamin malamin shi duka wannan wajibi ne ka sani dan ka a samu ikhtilabi da rikicewa fasa'idan ko sama da haka wa man ittafaqa ismu shaykhihi war rawi anhu da wanda kuma sunan malamin shi yazo daya da kuma dalibin shi sun zo daya masalan ina da malami na sunan shi Abdullahi kuma ina da dalibi na sunan shi Abdullahi to wajibi ne ka san wannan dan kan in ce haddasani Abdullahi wa taranka dauka ka ce dalibin na nake nihi sai ka juya abun ya zama da ya an sha bambam wa ma'rifatul asma'il mujarrada wal mufrada da sanin sunaye tsiretattu da sunaye kadaitattu wa kazal kunna da alkunya da alqab da ansabu nasaba laqabi nawani da nasaba tawani fulanun al-khazraji fulanun al-ansari fulanun duk kabilan shire da aka nasaba wa taqau ila al-qaba'il nasaba kuma tana kasancewa zuwa ga kabila a nasaba mutun zuwa ga kabilar shi kama ansari da khazraji da ausi masalan duka zuwa ga kabilan wal awdan kama su makiwa wal awdan da kuma wannan awdan ne kuma shi gurare na kuma gurare gari ya kasance an yi nasaba shi kama a ce fulanun az-Zandari ko fulanun al-Makki ko fulanun al-Madani ko fulanun as-Sijistani Abu Dawud as-Sijistani ka as-Sijistani garin su ne nasaba ce zuwa ga garin su biladan a wajen gari wasi wa diya'an ko kuma ya kasance zuwa ga sana'a shi ce wasikakan ko kuma zuwa ga unguwarsa ce kama Dar Qudni mahallatun bi Baghdad Dar Qudn Dar Qudn gidan Abu Duga sunan unguwa ce Dar Qudni ana aka aihe shi ake ce mishi Dar Qudni shi nasaba ce zuwa ga unguwar su ba gari ba wa mujawara da kuma makwabtaka wa ila sana'i da zuwa kasuwanci a ce fulanun al-baqal wanda sana'a shi ce aka nasaba shi zuwa gare shi duka wajibi ne ka sani wal hirafu da tsorocin shi kasuwancin shi ma'ana wa yaqahu fiha al-istibah kuma ana samun kama da juna a ciki wal ittifaq a ciki zaka samu wasu da dama yadda wancan yake al-Madani haka za a kira wancan al-Madani dan gari ne wanda za a kira wancan al-Khazraji haka za a kira wannan al-Khazraji dan saboda gari ne ko a ce wancan al-Misri wancan ma al-Misri wancan al-Makki wancan al-Makki wal ittifaq da kuma dacewa su zo dai kal asma kama sunaye ne yadda suna aka samu dai to laqabi ma da al-kunya ana samu su zo daya wa laqad wa qad taqaw alqaban yace haqiqa suna kasancewa a matsayin laqabi wa ma'rifatu asbab zalik da sanin duka sababin wannan kamar yanzu wannan da bada misali Dar Qudni mun san cewa nasaba ce zuwa ga alkunya zuwa ga unguwarsu Dar Qudni me yasa kuma aka nasaba shi dan a ciki aka aihe shi wa ma'rifatul mawali da sanin kuma mawali min a'ala daga saman su min asfala birqir wanda ke kasa a ce fulanun maula ibn fulan kama a ce nafi Maula ibn Umar en taccan bawan shi ne wanda ya yanta kuma ya ci gaba da zama wajen shi aw bil hilf ko kuma da kawance na tsakanin sa da suke yi wa ma'rifatul ikhwati wal akhawat sanin yan uwa maza da yan uwa mata wajibi ne ka san cewa wane dan uwan wane ne wane dan uwan wane ne cikin marawaita haka nan wance yan uwa wance ce wance yan uwa wance Safiya bint Sirin yan uwa ce ga ai wannan za wanga wake Ibn Sirin wannan Anas ibn Sirin kenan kaga dan uwanta ne wajibi ne ka sani haka nan kuma cikin Safiya kin ma tana da Hafsa nake so in wajen mata ne Hafsa bint Sirin yar uwa ce ga Safiya bint Sirin kuma dukkan su malaman hadisi ne marawaita ne wanda dukkan su cikin gidan su gaba ɗaya ka'ida sananna cewa shine kullu ar sirina siqa dukkan ɗiyan Sirin babu marawai babu mai rauni a cikin su wa ma'rifatu adabu shaykh wa talib da sanin ladubba na malami kuma da dalibi adabul muhaddis malami suna da ladubba ilimin mu na addini gabaki ɗaya da sifa amma ilimi ne wanda aka gina shi akan ladabi da mutunci da karamci babu ilimin ba ilimin turanci bane inda malamin sai baka ilimin kana mishi kallon dan duniya yana koya maka karatun kai ma baka dauke shi da daraja ba shi bai dauke ka da daraja ba ilimin musulunci ba wannan bane dole malamai suna da littattafai da aka wallafa jingim akan sanin darajar malami da sanin yaya ake karatun da sanin mutunta karatun kamar da mai ta'alimi yace wa kullu man akhada dariqa dalla wa man dalla fa na'ila lil maqsuud qalla aw jalla dukkan cikin neman ilimi na addini sai ka bi hanyar sai ka bi hanyar ba mujarradin kawai jin abin da malami yake faɗa ba zai sa ka fahimci abin da ake ne a'a albarka take bukata albarkan nan kuma dole sai da girmama malami da girmama karatun da ganin mutuncin abin da kake nema ba wuka wani abu bane in zo kawai in saurara in tahiyata a'a na musulunci ba haka bane duk wanda yayi shi haka nan har abada bai zama wani abu a cikin shi na addini ne na turanci wancan da ke da ma shi na duniya ne amma wannan shi Allah da ya umarce mu da shi shi dai sa wannan sharadin dolan ka da kaki da kaso ilimi na addini in kace baka bi ka'idodin shi ba shi yasa malamai suke tawallafa wallafa da rubuce rubuce akan wannan satin da ya wuce mun kare wannan littafin al-Imam az-Zahabi Adabul Muhaddis wa Talib mun ganshi a cikin ladubba na malami da ya kamata malami ya kiyaye da ladubba da ya kamata dalibi ya kiyaye da wanda suke tarayya haka nan a cikin taqribu at-taysir mun gani haka nan a cikin galitahi ta'alimi mun gani haka nan ga ibn jama'a yayi littafi guda ga khadibi yayi littafi guda akan wannan wa waqti sinni tahammul da sanin shekarun da ya kamata a ce an fara dokan ilimin hadisi wal ada da badawa duka malamai sun yi bayani wa sifatu dabd bil hibz wal kitab da kuma sifar harda wani aka ce mahardaci ne to harda wacce harda ta in ya duba alitan shi ko harda take ta kirjin shi wa sifatu kitabati al hadis wa ardi da sifar rubuta hadisi da kuma bujuro da shi wa sama'i da sauraron shi wa isma'i da jiyar da shi duka wannan abu ne rubuce a kaidance wa rihilati fihi da bulaguro wajen neman ilimi wa tasnifihi da wallafa littahi a cikin ilimin hadisi duk abin da zai gani an rubuta cikin hadisi sawa'un sharhi ne ko kaza ne ko mi da kaida ne ba haka bane kawai mutum zai rubuta abin da ya ga dama duka da kaidorin shi alal masanil akan musnad ne ko kamar musnad na Ahmad ibn Hanbal ko musnad na Abi Ala al Musali ko musnad na Ibn Abi Shayba awil abwab ko kuma akan babi kamar Bukhari Muslim Tirmidhi Nasa'i duka sun yi su ne akan abwab aw shuyukh ko kuma wallafa akan malamai aw ilal ko akan ilal aw al-adraf ko akan adraf kama adraf na al-Imam al-Mizzi ashuyukh kuma kaman mashayikhatu fulan mashayikhatu fulan mashayikhatu Darqutni mashayikhatu al-Baihaqi aw ilal ko kuma ilal kama ilal na Abu Hatim ar-Razi ibn Abi Hatim ko kuma ilal na al-Imam Darqutni ko ilal na Tirmidhi ko ilal na al-Imam al-Bukhari wa ma'rifatu sababul hadis da sanin sababun hadisi ace annabi ya ce kaza akwai kamar da aya take da sababun nuzul to haka hadisi yake da sabab na fada shi wata maganar annabi ya fade ta ne dan sabida sababi yanzu hadisin jiya ko shekaran jiya da muka cewa annabi ya sha ruwa a tsaye ba da muka sababin shi ba hudu mu ma'anar hadisin kyararaba to an bu musan ma'ana bu musan sababin hadisin ba ba zai mu fahimce shi ba kyara dan ga can yayi hani akan abun kuma nan yayi aikata kenan in muka ga sababin mun sai ba mu hasken fahimtar hadisi to duk hadisin da yake da sababi in baka san sababin shi ba har abada baka fahimce shi kuma da littattafai jinkim da aka rubuta kan asbabun nuzulul hadis wa kad sanafa fihi ba'd shuyukh wasu daga cikin malamai sun yi tarbuce rubuce akan shi kun ji ko alqadi abi ala ibn al-farra yayi rubutu akan asbabul hadis wa sanafu fi galib hadhihi al-anwa yace duk mafi yawaici nau'ikan da nake taga maka duk malamai sun yi rubuce rubuce kan su kuma duk wanda zai nemi ilimin hadisi ya zama malami cikin shi wajibi ne ya san wa'annan ya karance su karanta ta hakika ba ta kaushat ka wuce ba ka san me ake me aka ce a cike ba wahiya naqalun mahadun zahiruhu ta kuma asalin shi mutun ya samu tushen a wajen malamai yayi karatun tushen a wajen malamai dada in yaso sauran bincike da mutala'a da nazari wannan sai ya zama kana da makamin yin su amma in ya zama da baka da makamin yi baka daka baka da malamin da ya koya maka har abada sai dai ka ta ƙara bacewa ka batar da wasu wahiya naqalun makhadun zahiruhu ta'arif yace naqal ne tsantsashi wanda zahirin shi ta'arifi ne mustaghniya an at-tamsil sun wadatar gami da misali yanzu wannan da ace lokaci gare mu ɗaya ɗaya ne muke bin su dukkan su da misalai da littattafan da aka wallafa ciki da mamayizat yana littattafan duka dan da lokaci mu baya bamu dama ba wa hasruha muta'assir takaice su abu ne mai wahala inji Hafiz Ibn Hajar fal yuraji ilhamu basutatuha a duba ga littattafan su manya da suka shinhuda bayani kene yana nuna akan cewa shi ma nan ba zai kawo bayanin su ba dukka bai yana da wahala amma wanda ke bukata zai koma ga littattafai da dama da shi kanshi Ibn Hajar yana da littattafan masu dama wanda sunnar ma'aiki daga bayan Ibn Hajar tun lokacin shi ba a samu wanda ya mata hidima kamar Ibn Hajar ba babu har zuwa yanzu yace wallahu al-muwaffaq wal hadi la ilaha illa huwa akhirul kitab wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab Allah shine mafi sanin daidai wannan shine karshen littafin nan mai albarka mai kima na abun nan nukubatul fikr na al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani kuma mu sani cewa Ibn Hajar yana da manya-manyan littattafai shi kanshi ya ma wannan nukubatul fikr kin sharhi wanda ya sa mata nuzhatun nazar wanda na aika muku shi cikin majmu'a haka nan kuma yana da littahi wanda yake annukatu al ibn salah mujallad 2 wanda akan musalah wal hadis ne kenan kaga dan yayi shi a warqa 5 ka tabbatar da cewa takaicewa ce kuma talhisi ne ba yana nihin ya kawo bayani yadda ya shinhuda shi yadda ya kamata a fahimce shi ba abinda muka faɗa daidai cikin littafin Allah ba mu lada na kuskure Allah madaukin sarki yayi mana gafara Bismillahir Rahmanir Rahim sai sharhin 70 hadis hadisi 70 wanda Bukhari da Muslim suka huddo sharhin su satin da gabata mun tsaya a hadisi na nawa ne a hadisi na nawa muka tsaya satin da ya wuce na 16 ne ina ga yau zan mu tashi hadisi na 17 zan mu tashi hadisi na 17 mun yi na 16 satin da yace isnanu fil nasu huma bihim kufrun adanu fil nasib wan niyahatu alal mayit mun yi shi go yanzu na 17 ne zan mu tashi laysa shadidi bi sura eh abinda zan mu sani kan wannan littafin ba wai yana nihin ba mu kare shi mun sani cewa darasi ne na halka dan saboda ya kawwana mu ba wai muna nihin ba zan mu kare shi sa mutun hanya ne mai bukata kuma sai ya nema wajen malamai ko kuma wajen inda muke yin karatuka ya ci gaba da bin shi ya sabke shi amma lokacin mu ba wai dan mun zo karshe ga madam ba dan zai ishe mu karewa ba kuma da kai abubuwa da dama wanda nake nihin in mun kai ga karshe a karshe mun samu na da lokaci mu yi su dan ga sunan gurin hanna huddo su ma akwai mas'ala ta wannan bahasi ne takaitacce ingantacce akan hukukul walidain ina so mu yi shi mu sabke shi bai wuce zama daya duka kowannen su bai wuce zama daya at-tahziru min al-kuhan wal-arafin tsoratarwa game da bokaye da yan duba sai kuma akhlaqun mazmuma da dabi'o'i wanda ya kamata a ce mutun ya kiyaye su a cikin rayuwar shi ta neman ilimi da rayuwar shi ma ta musulunci gaba daya in muna da lokaci sana cikin abin da muke da ni su karanta hadisi na 17 cikin wannan littafi mai albarka daga Abi Huraira Allah ya rada shi yake cewa kenan yanzu nan gurin da aka ce an Abi Huraira me aka yi a cikin ilimin hadisi an kawo shi a matsayin mu'allaq an kawo shi a matsayin mu'allaq sai dai da yake asalin shi yana Bukhari anan ne yake mu'allaq in ka je Bukhari ba mu'allaq bane da sanadin shi yazo Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa laysa shadidu bi sur'a ba mai karhi bane mai yawan ka da mutane sur'a inna mashadidul ladzi yamliku nafsuhu inda al-ghadabi mai karhi na hakika shine wanda ke mallaka zuciyar shi lokacin hushi muttafaqun alai Bukhari da Muslim suka huddo shi sharhi ma'anahu ma'ana hadisi ai anna allazi yaqwa ala mulki nafsihi inda al-ghadabi ai cewa wanda yake mallaka zuciyar shi a lokacin da yayi hushi wa yurduha maido ta akan daidai huwal qawi shadid shine mai tsananin karhi wa nihayatu fi shidda shine kai karshe wajen karhi li galbati hawahu al-murdi dan yarin jayi san zuciyar shi mai halakarwa allazi zayyana lahu shaytanul mugwi wanda shaydan halakake ya kawata maka a lokacin da zai kasance ka hau zuciya ka hau ranka ya baci amma haka mallaki zuciyarka kake aikata abinda ba daidai ba kallallashe ta wannan shine mai karhin da yahi karhin ba mai karhi bane kawai wanda zai rika an yi kokowa zai ka da mutane fadalla haza ala anna mujahadatu an-nafs ashaddu min mujahadati al-adu sai wannan ya mana nuni akan cewa yaqar zuciya yahi gami da yaqar makiya li anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yamliku allazi nafsuhu inda al-ghadabi dan annabi ya sanya wanda ya kasance ya mallaki ranshi a wajen hushi yana da karhin da yahi wanda ke mallakar mutane hazal hadisi qala al-hasan al-busairi su'ali an al-jihari afdal wannan hadisin ne lokacin da aka tambaye hasan al-busairi wani jihadi wani yaki yahi qala sai ce jihaduka nafsuka wa hawaka shine ka yaki san zuciyarka da san ranka wanda ya kasu a cikin addini shine ainun najah shine tsira aikin sabo da yin wasu abubuwa wanda Allah ya hana duka mutun sai ya hi karhin zuciyar shi zai hana wa kad qala Allah madaukin sarki yana cewa allazina yastalbuna kaba'iral ism wal fawaisha illa lam shine wanda suke nisan ta manya manyan zunubai da alfasha yace wa iza ma gadibuhum yaghfirun, wanda idan sun yi hushi gafara suke ba intikami suke ba. Allazina yunfiquna fi sarra'i wad darra'i wal kazimin al-ghayz wal 'afina wa gaiz wal 'afina 'anil nas, yace masu rangwame gami da hushi, wallahi yuhibbul muhsinin, duka wannan Allah yabo ne yake gami da mai mallakar ran shi a wajen hushi. Hadisi na 18 shi ma daga Abi Huraira, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah ya garu, Allah yana yin kishi, wal innal mu'mina ya garu, mu'mini ma yana yin kishi, wa ghayratu Allah an yati al mu'mina ma harrama alayhi, eh kishin mummuni, kishin Allah shine mummuni ya aikata haram, shine kishin Allah kenan, bambancin kishin Allah da na dan adam. Sharhi wa fi hadha al hadith wasfa Allah ta'ala bil ghayra wa hiya laysat lillahi ta'ala ma tadullu alayhi fil makhluqin, a wannan hadisin an sunfanta Allah madaukin sarki da cewa yana da kishi, amma ba kishi bane irin wanda halitta suke yi. Li annahu la yuzu alayhi sifatun naqas ta'ala, dan Allah siffa ta naqasu, dan kishi siffa ce ta naqasu, ba anasaba ma Allah ita. Iz la tashbihu sifatu li sifatil makhluqin, siffar Allah ba ta kama da siffar mutane. Walghiyatu min sifati hushi a wajen Allah shine ma'anar azzajru anil muharramat wal fawahish, hanin shi gami da alfasha da haramun, wat tahrimu laha da haramta wal man'u minha da yahanata. Li anna al ghayur, dan abun da yasa mai kishi huwa allazi yazyur amma yugaru alayhi, shine wanda ke tsawatarwa akan abun da yake kishin akan shi. Kana kishi kan kaza to hanawa kake ayi shi, to shine kishin Allah, hana yawa shi gami da abun. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa wa ghayratuhu harama al-fahish, dan saboda kishin Allah, wa min ghayratihi, dan saboda kishin Allah ne ya haramta al-fasha, ma zahara minha wa ma badan. Daga ciki yake cewa wa ghayratullahi an yatil mu'mina ma harama Allah alai, yace la'ana aghyaru, a cikin wani hadisi Annabi yake cewa la'ana aghyaru min sa'ad, ni na sa'ad kishi, wallahu aghyaru minni, kuma Allah ya hini kishi. Ma'ana wannan Allah yana hani gami da haram, kuma ni ma Annabi ina hami gami da haram, Allah kuma ya yi mu haramtawa gami da haram gabaki ɗayan mu. A cikin sunan na Ibn Majah da sanadi jayyid ta hadisin Abi Huraira marfu'i, yace mu yal ghayrat ma yuhibbullah, a cikin kishi akwai wanda Allah yake so, daga ciki akwai wanda Allah bai so, amma wanda Allah yake so shine al-ghayratu fi riba, kishi a cikin abin da ya kasance na shakku, abin da ka gani na shakku dangance da iyalanka, dangance da yaranka, shine kai kishi ake so, ba abinda ana zaman lahiya ba, babu wani riba, babu komai yake kishi. Wa amma ma yukrahu falghayrati fi ghayri riba, amma kishin da aka karhanta aka kiya shine kishi a cikin gurin da babu abin shakku. Wannan sharhin dukan shi yana cikin Ibn Majah, sunan Ibn Majah. Wal ibn Abi Shayba bi sanadin jayyid, daga Ibn Shayba da hadisi sanadi mai kyau daga Ibn Atikil Ansari daga baban shi yake cewa min al-ghayrati ma yuhibbullah, daga kishi akwai wanda Allah yake so, wa min hama yubidhullah, a ciki akwai kishin da Allah yake ki, kamar yadda ya gabata ma'ana cikin wancan hadisin a cikin sharhin at-tawdih ne duka. Hadisi na 19 ana Abi Huraira, shi ma daga Abi Huraira dai Allah ya radda shi, yake cewa kala yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hujibatun naru bi shahawat, wuta an kewaye ta da abun sha'awa duka, duk abin da rai yake so, zuciya take so, shi aka kewaye wuta da shi. Wa hujibatul jannatu bil makari, aljanna kuma dukkan ta an kewaye ta da abun ki, abin da rai bai so shi Allah yake umarni da ayi, sai mutun ya kai zuciyar shi ne sai aikata ya same ta. Sharhi qala an-nawawi, al-imam an-nawawi yake cewa ma'anahu la yusul ila al-jannati illa bil kitab birtikabil makari, ma'ana shi ba a iya saduwa zuwa ga aljanna a same ta sai an aikata abin da ba a so, zuciya bata so. Wala yusul ila nar illa birtikabi shahawat, ba zuwa zuwa ga wuta sai da aikata bin sha'awa. Wa kazalika bihi ma mahjubin bihi, ma dan saboda kowace an kewaye ta da wannan abin da aka ambata. Faman tahataka al-hujub wa sala ila al-mahjub, duk wanda yake ta wannan shamaki zai tarda zuwa ga abin da aka sa shamaki. Yace fa hataki hijabul janna biktihamil makari, keta hijabi da shamakin aljanna shine ka keta wannan hijabu, shamakin na san zuciya, abin da barai bai so. Ita kuma keta hijabi na wuta shine ka aikata sha'awa, duk abin da rai yake so, zuciya take so, ka bita. Wa ammal makarih, amma abin ki, fa yadkhulu fihi al-ijtihad wal adat, yana shiga cikin shi ijtihadi da kuma al'ada. Wal muwazaba ala da'at, da nacewa akan aikin da'a. Wa sabru an shahawa, da hakuri akan sha'awa, kana son kaza, kana son kaza, amma da ke Allah ya haramta sai ka bar shi. Wa nahau zalika. Wa amma shahawati allati annar mahfufa biha, amma sha'awar da ake nihin injin nawawi, wadda wuta an kewaye ta da ita. Fa zahiru annaha shawatul muharrama, abinda ake nihi sha'awa wadda take ta haram, ba sha'awa ta halak ba. kal khamr kamar giya wa zina da zina wal giba da giba wa nahu zalika da makamantan wannan dukkan su sune ake nihin sha'awa ta haram amma in sha'awa ta halak ce ai duk wani biyan sha'awar shi ta halak yana son kaza ya saya ya ce yana son kaza ya saya ya ce amma ba wannan ake nihi ba wa amma shahawatul mubaha fala tadkhul fi hadha nawawi yace amma sha'awa ta halak ba ta shiga cikin wannan maganar da ake yana cikin mirqatul mafatih wa kad jaa yazo cikin hadisi daga abi huraira Allah ya radda shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lamma khalaqa Allahu al-jannata wan-nar lokacin da Allah ya halicci wuta da al-janna yace arsala jibril alaihi salam ila al-janna sai Allah ya tura jibril zuwa ga al-janna fa qala sai yace unzur ilaiha wa ila ma'adatu li ahliha fiha je ka duba al-janna kaga abinda na tanadin ma masu ita fa nazara ilaiha faraja sai duba jibril ya komo sai yace wa izzatuka ya Allah ina rantsuwa da girmanka la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha ba wanda zai ji labarin ta tabbas sai yayi kokarin ya shiga ciki fa amara biha sai Allah yayi umarni fa hu fad bil makari aka lullube ta da abinki dan an barta haka nan kowa sai ya shiga amma aka lullube ta da abinki fa qala sai yace izhab tahi ilaiha fanzur ilaiha ka duba ka ganta wa ila ma'adatu li ahli afiya ka duba ka ga mina ma masu ita mina tana dan musu yazo ya duba ga ta allullube ta da abinki an kewaye ta sai ce ina girma da girmanka ya Allah ina rantsuwa da girmanka ya Allah laqad khashitu Allah ya kulaha ahad ina tsoron ya kasance ba wanda zai shige ta kala sai ce mishi izhab fanzur ila nar je ka duba wuta wa ila ma'adatu li ahli afiya ka duba abinda na tana dun ma masu ita fa nazara ilaiha sai duba fa izahi yarkabu ba'daha ba sai ga bangaren tana ta hawan bangare dan wannan zahi faraja sai ya komo yace wa izzatuka ina rantsuwa da kai la yadkhuluha ahadun ba wanda zai shige ta wannan aljanna fa amara biha fa hufad bi shahawat wuta kai sai Allah ya umarci aka kewaye ta da sha'awa da duk abinda zuciya ke so fa qala sai ce irji fanzur ilaiha koma ka duba ta fa nazara fa izahi da ya duba sai ga ta kadu hufad bi shahawat duk an kewaye ta da sha'awa wanda rai ke so faraja sai jibril ya komo yace ma Allah wa izzatuka laqad khashitu Allah yanju minha ahadun illa dakhalaha ya Allah ina rantsuwa da girmanka ina tsoron ya kasance ba wanda zai saura kowa sai ya shiga kuma haka Allah ya fada wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatama maqdiya kowan ku sai ya fada cikin ta ko da mun muni wani zai kasance bin sha'awa da bin san rai ko ya tsira yadda muka gani zai shiga daidai a mishi azaba gurgudan zunubin shi ya huto hadisi na 20 daga abi huraira Allah ya rada shi yake cewa man gada ila almasjid awraha duk wanda ya samma ko zuwa masallaci ko yan maraita a addallahu lahu fil jannati nuzulan Allah ya tanadar mishi da gara cikin aljanna kullama gada awraha duk lokacin da yayi samma ko yan maraita muttafaqun alai bukhari da muslim suka huddo shi satin 14 da ta wuce mun karanta shi a sharhin sahih bukhari al-gudu sammako ya kunu fi awwal an-nahar shine farko da sahika tahi war rawahu kuma zuwa bin akhir ba'da az-zawal bayan rana ta gushe daga tsakiya wa qad yu'abbar bi ahadi ma an al-khuruj wal mashy ana nihin kawai tahiya ko wanne a ce tahiya kawai sawa'un kana qabla az-zawal aw ba'da az-zawal duk daya ne ana nihin bayan zawali ko kuma kahin zawali kin duka a cikin juma'a ake cewa marraha fil masjid fi sa'ati al-ula wanda ya sammako wanda ya maraita zuwa ga sa'a ta uku nan maraita kawai ana nihin tahiya wanda annabi yace kamar ya yanka taguwa ne alama hamalahu alaihi jumhurul ulama ma'anal hadis ma'ana hadisin anna man kharaja ila almasjid lis-salati cewa duk wanda ya huta zuwa masallaci dan sallah fa innahu za'irul lahi ta'ala wannan ya ziyarci Allah wallahu yu'addu lahu nuzulan Allah zai tanadar mishi gara min almasjid daga masallacin kullaman talaka ila almasjid lokacin da ya tahi masallaci kamar da muga a sharhin bukhari wannan ba wai ladan sallah bala dan tahiyya kawai tahiyya ce kawai sawa'un kana fi awwalin nahar aw akhiri duk daya ne farkon wuni ko kuma karshen wuni wannan kuma gara ce ta Allah al-hafiz abu musa al-madini yake cewa wazida fihi ghayruhu wasu sun kara ake cewa kamalau anna ahadukum zara man yuhibbu ziyaratuhu kamar yadda dayan ku idan ya ziyarci wanda yake so cikin masoyan shi lajtahada fi ikramihi zai iya kokari wajen karrama shi baƙonka na kumiya na mutunci in kai ta iya kokarin huta kumiya shi to haka Allah yake ma wanda yaje masallaci ba kwanshi ne wa kharaja min tariqit dabarani ya huto daga hanyar dabarani da sanadi mai kyau daga sa'id ibn zarbi daga sabit daga abi usman daga salman daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man tawadda fa ahsana alwudu'a duk wanda ya arwala ya kyautata arwala summa atal masjida yazo masallaci fa huwa za'irul la dan ziyara Allah ne wa haqqun alal mazur an yukarama az-za'ir haqi ne ga wanda aka ziyarta ko karrama ya mutunta wanda ya ziyarce shi shine Allah daga Abi Umama yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-guduwar rawahi ila al-masjid yin sammako da maraita zuwa masallaci yace min al-jihad fi sabilillah yana daga cikin jihadi a tafarkin Allah kamar yadda yake cikin Fathul Bari na Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala nan zamu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah ya mana gafara assalamu alaikum warahmatullahi nan naga wata wannan an kawo